بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammacin ranar Alhamis ce wacce ta daidai da 20 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta da shekara 1435 wacce ta daidai da 17 ga watan July shekara ta 2014 wannan shine kasad na 135 daga cikin jerin kasusuwan karatun tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu mai suna Darul Hadith As-Salafiyya karatun da babban malamin mu Ash-Sheikh Al-Allama Abu Abdurrahman yayi watake da alqur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi idan ƴan uwa basu manta ba har yanzu bamu gushe ba muna karantowa daga tafsirin professor ilimi Malam Taqiyuddin Al-Hilali daga mujalladi na farko karkashin tafsirin suratul baqara sura ta 2 daga cikin jeren giyar surorin alqur'ani idan ba ku manta ba har yanzu muna tafsirin wadancan ayoyi tun daga na 254 zuwa 258 ajiya mun kwana a daidai kan fa'ida ta 5 daga cikin fawaid da malam yake tattarowa yake fito mana da su daga cikin wato waɗannan ayoyi da muka karanta muka ji tafsirin su mun karanta fa'ida ta farko mun ji ta biyu mun ji ta uku wacce take tattare da bayani game da jumloli na ayatul kursi to sa'an nan mun ji fa'ida ta hudu muna karatu a daidai fa'ida ta 5 sai lokaci ya kure dan haka zamu dauko tun daga daidai kan wannan gaba din mu karanta sai mu wuce insha Allah karatun dai namu aka ƴan uwa za su yi ta hakuri haka manhajin karatun yake kamar yadda ne ta ishara a karatutukan baya ayoyin da muka karanta muka fassara to muka yi kokari kwarai da gaske mu fitar da darussa da fawaid din da ke cikin ayoyin idan na tarihi ne mu tattauna bayanai game da abin da ya shafi fiqhu sirra a cikin waɗannan ayoyin kamar yadda muka yi a ayoyin da suka gabata idan ayoyin sun shafi hukunce-hukunce muka yi iyakacin kokarin mu dan tattauna waɗannan matsaloli kamar yadda muke tattauna matsaloli na aqida game da waɗannan ayoyi waɗanda suke da alaka da aqida Allah madaukakin sarki ya taimake mu malam yace al-fa'idatul khamisa fa'ida ta 5 qauluhu ta'ala fadin Allah madaukakin sarki da Allah yace Allahu waliyyul ladina amanu al-aya malam hilali yace i'lam ka sani ya kai mai karatu annal juhal lalle waɗanda suke jahilai masu wauta wa ashabal akhradil fasida da waɗanda suke da manufofi miyagu game da addinin musulunci da musulmi min zanadiqatil mutasawwifa daga cikin zindikai waɗanda suke danganta kansu zuwa ga dariqun sufai malam yace wajahalatihim da waɗanda suke masu wauta daga cikin su harrafu ma'ana waliyillah wato sun karkatar da ma'anar wannan kalma ta waliyullah ma'ana wa ake nufi da waliyin Allah sai waɗannan waɗanda malam ya ambata suka karkatar da ma'anar suka fassara waliyi da wata ma'ana daban da malaman sunna malaman addinin musulunci suke asalin nufi da waliyin Allah suka fassara ma'anar wilaya ba a bisa yadda alqur'ani da sunna suka zo da bayanin su ba malam yace faza'amu anna waliyallahi huwa alladhi yanzuru bi'aini basiratihi ila alhaqiqa sai suka riya cewa waliyin Allah shine wai wanda yake kallo yake dubi da basirar shi zuwa ga abin da yake ilimi ne na hakika jiya mun yi bayani game da abin da ake nufi da ilimin hakika. Malai yace wal haqiqatu indahum hiya asluddin, haqiqa, ilimin haqiqa ko ilimin batini a wurin su to shine asalin addini. Wa shari'atu innama shuri'at innama hiya zawahirun shuri'at lil amma, abin da ya shafi ilmomi na shari'a to sai suka ce waɗannan wasu ayyuka ne na zahiri waɗanda aka shar'anta su ga waɗanda suke gama garin musulmi. Amma waliyu, amma kaga su wali a gurin su, fala ya taqayyadu biha, ba zai taƙaitu da wato bibiyan waɗannan ibadodi na shari'a waɗanda Allah ya wajabtawa sauran al'umma ba. Haka suke fassara ma'anar wato wilaya da kuma alwali. Malam yace fa yattabi'ul haqiqa, dan haka shi waliyi ilimin haqiqa yake bi. Qalu, waɗannan dai mutane suka ci gaba da cewa wa kaseeran ma takunu alhaqiqatu mukhalifatan lishari'a, yace so da dama akan samu haqiqa ta kan kasance sabanin abin da shari'a ta tabbatar. Kal khalwati bil ajnabiyya masalan, kamar wato kebewa da macen da take ajnabiyar ka, mana macer da zaka iya aura ba muharramar ka ba, kebewa da ita, kaga wannan ya saba wa shari'ar musulunci. Sai suka ce fa innahum, to su waɗannan sufaye yuhilluna halil wali, suna halatta haka ga wali. Sai su ce wannan ai halal ne ga wali, saboda ai shari'a ce ta haramta shi, kuma ba ilimin shari'a yake bi ba, ilimin haqiqa yake bi. Sai su ce wa in harrama hasharu, koda shari'a ta haramta to dai wali a gurin shi halal ne. Wa yadribuna lidhalika masalan bi qissati Musa wal Khadir, sai su rika buga misalin kissar annabi Musa da annabi Khadir kamar yadda muka gabatar a jiya. Wa yaz'umuna anna al Khadir kana muttali'an ala al haqiqa, sai su riya cewa ai shi Khadir Allah ya sanar da shi, ma'ana yana da ilimi, yana da masaniya game da ilimin haqiqa. Li'annahu kana min al awliya, saboda ai yana daga cikin waliyai. Wa Musa, shi kuwa Musa lam yakun muttali'an 'ala al-haqiqa, saboda bai san ilimin haqiqa ba. Li'annahu kana rasulan nabiyya, saboda manzo ne, annabi ne kadai da aka aiko, ba wali bane. Inji su yattabi'u ma yuha ilai, kadai abin da yake bi shine abin nan da Allah ya mishi wahayi. Malam yace fa kharqus safina, fa kharqus safina, kaga wannan fasa jirgin ruwa da wato Khadir yayi. Wa qatlul ghulami, da kashe wannan yaro, kana muharraman, ko kana muharraman fi shari'ati Musa, wannan wato haramun ne a shari'ar annabi Musa. Minna dhunubil kaba'ir, yana daga cikin manyan zunubai waɗanda suke kaba'ira ne a shari'ar annabi Musa. Sai su ce walakin dal Khadir kana ya'rifu alhaqiqa, sai dai Khadir shi yana da ilimin haqiqa, yana da masaniya game da ilimin. Sallama lahu amrahu, sai Musa ya sallama ma Khadir al'amarin shi. Walam ya'tarid alayhi, bai mishi inkari ba, bai yi mishi musu ba. Sai suka ce fa kadhalika yanbaghi lil muslimin, sai suka ce to haka yake wajibi akan dukkan musulmi. Idza ra'aw waliyan ma'rufan 'inda al'ammati bil wilaya, wai idan wato sauran musulmi suka ga wani wali wanda yake a gurin al'umma sananne ne, ma'ana a gurin sauran gamagarin musulmi sananne ne cewa wali ne, wato aw mudda'iyan laha, ko kuma yana da'awar cewa shi wali ne, yartakibu shay'an min al muharramat, idan suka ga yana aikata wani abu wanda yake haramun ne a musulunci, kazina wa shurbil khamr, kamar zina da shan giya, sai waɗannan sufaye suke cewa la yanbaghi lahum, to bai dace ga musulmi ba an ya'taribu alai, su yi ma irin wannan waliyin inkarin abinda suka ga yana aikatawa na haramu. Ma'ana in ka ga wali yana zina, ko yana shan giya, ko yana sabon Allah, ko yana zalunci, suka ce to kada kai mishi inkari. Wa asha'u dhalika baina juhalil muslimin, kuma kada siyada haka a tsakankanin jahilan musulmi, hatta istaqarra fi adhanihim wa alifuhu, ma'ana har haka yi wanzu a cikin zukatan musulmi cewa waliye fa suna da daraja, suna da wasu ilmomi na haqa'iq waɗanda sauran gamagarin musulmi ba su iya ruskowa. Malam yace wa yunshiduna min ash'arihim qawla ba'dihim, sun kasance suna rera wasu baitoci daga cikin baitocin waɗannan wato asalin sufaye ƴan uwansu. Ga abinda suke cewa, wa kun indahu kalmaiti inda mughassilin biqallibuhu ma sha'a wa huwa mutawi'u, suka ce kai din nan a gaban shehinka, a gaban waliyinka, to ka zama kamar gawa a gurin mai wanke ta. Ma'ana gawa idan ana wanke ta jama'a tana juyawa da kanta, ba ta juyawa, kaga sai yadda aka juya ta sannan za ta juya, ba ta musu, ba ta gaddama. Ma'ana ka zama a gaban shi, shi shehinka kenan ko waliyinka, kalmaiti inda mughassilin, kamar mushe ko gawa ko mamaci a gurin mai wanke ta, yuqallibuhu ma sha'a, yana juyar da wannan gawar yadda ya so, wa huwa mutawi'u, shi ita kuma gawar wato tana da'a ga shi wannan mai wanke ta din. Ma'ana idan ka zauna ko ka tsaya a gaban shehinka, to kai mishi biyayya mutlaka, duk abin da yace ka aikata to ka aikata, duk abin da yace kada ka aikata to kada ka aikata, koda abin da yace ka aikata sabon Allah ne to ka aikata, kada kai musu, kada ka ce dan me, kada ka ce kaza, haka duk abin da yace kakka aikata koda da'a ne ga Allah to kai mishi da'a, kada ka aikata wannan, haka suke nufi. Wa yaquluna, kuma ga abin da suke cewa, man qala li shaykhihi lima, duk wanda yace wa shehin shi dan me, ko meye dalili, ko me yasa, suka ce la yuflihu abadan, har abada ba zai rabauta ba. Wa yaquluna, kuma suna cewa, idza ra'aita imra'atan jamilatan dakhalat ala shaykhik fa qum sakhin alma liyaghtasil, suka ce wai idan kaga imra'atan jamilatan, wata kyakkyawar mace, dakhalat ala shaykhika, ta shigo gurin shehinka, ma'ana ta shiga ɗakin shehinka koda ba matar shi bace ko ma wace ce, faqum, kawai ka miƙe tashi, sakhinil ma'a, ka je ka dora ruwan wanka, dumama mishi ruwan wanka, liyaghtasila, saboda in ya gama sha'anin shi da ita yazo yi wanka. Suka ce wa iyyaka an tazunna bihi illa khairan, kuma a hirdinka ana jan kunnanka, kada ka kuskura ka munana mishi zato, kyautata mishi zato. Ina fata kun fahimta, kaji waɗannan fa su ne sufaye, kuma wannan ita ce aqidar su game da waliyai. Ya kamata ku sani wannan ita ce abinda malam yake so ya kawo mana, abinda yake so ya bayyana mana, wai wannan shine waliyi a wurin su. Wallahi jama'a, waɗannan abubuwan da su aka yi ta amfani, aka yi ta rudan mutane, duk waɗannan shehunnan da suka yi ta zuwa waɗannan ƙasashe namu, babu abinda suka yi ta yi sai irin waɗannan abubuwan. Na san bai boyu gare mu ba, abinda yake shahararre, wannan sananne ne jama'a, hatta a gurin waɗanda abin ya faru da su da matansu, an yi ta samun shehunnai da sunan malamai ne da sunan waliyai ne, suna ta cire ma matayen jama'a gashin munkiri, saduwa da su suke, zina da su suke, amma da sunan gashin munkiri suke cire musu. Kaji inda suka samu karatun, in kaga shehinka ya kebe da wata, to kawai ka dumama mishi ruwan wanka, kada kai mishi, kada ka munana mishi zato. Waɗannan abubuwan jama'a, wallahi da shi aka hargitsa al'ummar mu, da shi ne al'ummar mu ta zama koma baya in an kwatanta ta da sauran al'ummomi. Gaba ɗaya sai kwakwalan su sai suka mutu gaba ɗaya, suka koma ba sa tunani mai kyau, me yasa, saboda sun rataye zukatan su da wasu katti, sun rabu da Allah, sun rabu da manzon Allah. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Malam yace wa fi kitabil Ibriz fi manaqib al-shaykh Abd al-Aziz al-Dabbagh, yazo a cikin wani littafi mai suna al-Ibriz fi manaqib al-shaykh Abd al-Aziz al-Dabbagh li mu'allifihi Ahmad ibn Mubarak al-Lamti al-Maghribi hadhihi al-hikaya, mana littafin da mawallafin shi ya rubuta mai suna Ahmad Mubarak Al-Lamfi Al-Maghribi, wannan hikayar ta zo a cikin wannan littafi da malam yayi isharar shi. Yace za'ama anna shaykhahu rawaha lahu, yari ya cewa malamin shi ne ya asalin karantar da shi ko ya bashi labarin wannan kissa. Qala lahu, qala yace da shi, qala radiyallahu anhu, yace Allah ya wato ya kara mishi yarda, mana malamin shi ya fada mishi. Yace kana li ahadi shuyukhi maridun mukhlisun, yace an samu wani babban malami, wani shehin malami, wani waliyin Allah in ji su, yana da wani muridi, ma'ana mai mishi hidima, mukhlisun, kuma yana mishi hidima, hidima wato ta kaiwa matuka, ma'ana wato muridi ne, tsantsan muridi ga wannan malami. Wa talat khidmatuhu bi ikhlasin wa ta'zimin, haka wannan muridi ya ci gaba da yi wa malamin shi hidima tsawon lokaci, bi ikhlasin, da tsarkin niyya, wa ta'zimin, da matukar girmamawa ga wannan malami. Fa arada an yamtahinahu, sai wannan shehi nashi ya nufi ya jarabta wannan muridi, li yu'tiyahu wilayata, dan ya bashi wali, mana ya bashi rank, ai mishi promotion, an fahimta, ai promoting nashi ya zama wali, daga muridi ya zama wali. Amma fa idza najaha fil imtihan, idan ya ci wannan jarabawar. Fa qala lahu, sai wannan shehi ya ce da shi, ya fulan, ya kai wani, ya kirayi shi muridin, ya ce atuhibbuni, ko kana kaunata, ko kana sona? Qala na'am, wannan muridi ya ce kwarai, ina kaunarka, uhibbuka biduni haddin, ina kaunarka kauna da soyayya wacce ba ta da iyaka, ma'ana kauna mutlaka, kaga Allah fa ake ma. Amma yace yana mashehin shi kauna biduni haddin, ba tare da iyaka ba. Fa qala, sai shehin yace ara'aita law amartuka bi amrin, me kake gani idan na umurce ka da wani aiki, atubi'uni, ko zaka yi min da'a, zaka yi min biyayya? Fa qala, muridin sai yace ya sayyidi, ya shugabana, la yumkinu an u'siya amraka abadan, har abada ai ba zai yiwu na saba umarninka ba, duk abin da kace zan aikata. Fa qala, sai shehin yace law qultu laka, da zan ce da kai izhabil ana ila walidik, tafi gurin ubanka, tafi gurin mahaifinka, wadrib unuqahu, tafi ka sara kanshi, wa'tini bi ra'si, ka taho min da kan, a taf'alu zalik, zaka aikata haka? Kun fahimta da kyau? Fa qala lahu, wannan muridi sai ya ce da shehin shi, saufa tara, zaka gani, zaka gani, mana ba ma ba bukatar cewa zan iya ko ba, saurara kai, saurara ka gani. Ina fata mun fahimta, mana babu amsa. Wa zahaba fil hal, nan take wannan muridi ya tafi ila baiti abihi, ya tafi gidan uban shi, gidan mahaifin shi. Fa wajadahu, sai ya tarar da wani a matsayin wai mahaifin shi, mana ya tarar da mahaifin shi, yujami'u ummuhu, yana saduwa da uwar shi. Fa qata'a ra'sahu, nan take ya sare kan wannan wanda ya tarar da shi da mahaifiyar shi. Waja'ahu bihi fi mikhla, ya dauko kan ya taho wa shehin shi da shi a cikin al-mikhla, ma'ana cikin kwando ko kuma wani mazibi. Wa wada'ahu amamahu, sai ya aje wannan kan a gaban shehin shi, ma'ana saufa tarato ga shi, ma'ana ka ce idan nace kai kaza zaka aikata, sai ce to dan saurara ka gani, zaka gani, ma'ana sai ya tafi ya aikata kai tsaye abinda ake tambayen shi, shin zai yi ko ba zai yi ba. An fahimta jama'a? Fa qala lahu ash-shaykh, sai wannan shehi nashi ya ce da shi, ma hadha, me wannan ka aje a gabana? Fa qala al-muridu, wannan muridi sai ya ce, hadha alladhi amarta bihi, ai wannan shine abinda kai umarni da shi, ka ce aje a saro kan ubana, na je na saro, wannan shine abin da kace wato a aikata. Fa qala, sai wannan shehi yace, ma amartuka bi shay'in, ai ni ban ce ka aikata komai ba, na ce ka saro kan ubanka. Wa inna ma sa'altuka su'alan, kawai na tambaye ka ne fa. Jama'a kuna fahimta da kyau? akwai wani abu da yake so ya bayyana a cikin wannan kissar, kuma yi bu a hankali duk zamu fito da abin sarari. Shehin ya ce wa inna ma sa'altuka su'alan, inna ma tambayarka kawai ne. Fa qala lahu, sai wannan muridi ya ce da shehin, inna kalamaka indi kulluhu haqqun, ai duk maganar da kake min maganar ka gaba ɗaya a guri na to duka gaskiya ne, dan haka tambaya ma to gaskiya ne, umarni kawai kake nufi, ba wai tambaya kake nufi ba. Laysa fihi ta'wilun, babu wani ta'wili, fassarar kenan da kace ko zan iya saro kan mahaifina, to fassarar ita ce naje na saro. Allah ya sa kun fahimta, shine laysa fihi ta'wilun wala majazun, kuma babu wani majazi. Ku ji jama'a, suna cewa a cikin maganganun shehunansu da waliyansu babu majazi, ma'ana duk abinda aka faɗi haqiqatun ala zahirihi, amma a daidai wannan lokaci suna cewa akwai majazi a cikin alqur'ani. Daga nan za ku gane waɗannan zindikan jama'a wallahi ba wani abu suke nufa da addinin musulunci ba, sai su ruda shi su kawo hayaniya a cikin shi. Gashi ya ce a cikin maganganun shehin shi babu wani ta'awili da ta wuce abinda kake gani, kuma babu majazi. Menene majazi? Shine ga kalmar a zahiri amma ma'anarta akasin abinda zahirin kalmar yake ba yiwa zuwa gare shi. Sai su ce a cikin alqur'ani akwai majazi. Na san ba mu manta da wani karatu da muka yi a baya cewa qur'ani kaf cikin shi babu majazi ba ko? To amma sai su ce a cikin qur'ani akwai majazi. To amma a cikin maganganun shehunansu babu majaz. Jama'a muna fahimta da kyau kuwa? Sai wannan muridi ya ce wa hadha ra'su abi amamaka, gafarta ai ga kan babana nan a gabanka na saro, dan haka maganan nan taka ita ce kai na aikata. Umarnin nabi babu wani majazi, babu wata fassara. Fa ghadiba alaihi, wannan shehi nashi sai yayi fushi da shi. Wa qala lahu, sai ya ce da muridin, kaifa tartakibu hadha al-jarm al-azim li mujarrad su'alin alqaituhu alayk, yace dan me zaka je ka aikata wannan babban laifi saboda kadai na tambaye ka, tambaya kadai ne maka, dan me zaka je ka aikata. Fa aada alayhi qawluhu, sai wannan muridi ya maimaita wa shehin shi wannan amsa da ya bashi, min anna kalamahu indahu, cewa ai maganar shehin shi a wurin shi, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi, ai maganan shehi maganar ka ai babu wata barna, babu wani shirme da kan zo wa maganar ta gaba ko ta baya, ai yadda take din nan a haka take. Fa qala, sai wannan shehi ya ƙara maimaitawa yace, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yace ma kuntu azunnuka ghabiyan ila hadha al-had, yace ban taba tsammanin wautar ka ta kai matsayin da nake gani ba. Sai wannan shehi yace, amma dai hatil qindil, je ka kawo torchlight ko kuma kawo alqindil, ma'ana ne yake da suna candle, ma'ana je ka kawo fitila, kawo a ci balbal a haska a ga tukuna, wai kan ma waye tukuna wannan. Yace falam ma jaa almuridu bil qindil, da wannan muridi yazo da wannan wato asalin wato candle ko fitila, wa akhraja ar-ra's min al-mikhla, yahiddo wannan kai daga cikin wannan akwati ko wannan kwando, wajadahu ra's nasraniyin kana yazni bi ummihi, sai ya tarar ashe ba kan uban shi ya saro ba, kan wani kristani ya tafi yana zina da mahaifiyar shi. Jama'a kun fahimta? Sai ya ce fa alima bidhalika shaykh min tariqati ilmi al-ghaibi, wai wannan shehin sai ya gano ta hanyar sanin ilimin gaibi, ya umarci muridin tafi ka saro kan ubanka. Allah ya sa kun fahimta. Yanzu shi shehin ya san cewa wancan da aka saro kan ba uban shi bane, amma sai ya nufi ya gwada wannan muridin, shin zai mishi da'a? Kuma sai ya nufi wato wannan muridin ya je ya saro kan wancan saboda ya keta alfarmar uban shi, saboda yana zina da uwar shi. Kun fahimta kuwa? Ma'ana sai wannan shehi fa alima bidhalika shaykh min tariqati ilmi al-ghaibi, sai wannan shehi ya gano wato ta hanyar sanin ilimin gaibi cewa ai wanda aka saro kan ba uban shi bane. Ina fata mun fahimta. Wa arada an yasida usfurain bi hajarin wahidin, sai ya nufi ya jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya, shi ne da ma fassara. Ma'ana tsuntsu biyu da dutse ɗaya, menene tsuntsun farko? Shi ya ce al'awwalu, tsuntsun farko, imtihanu muridihi, ya jarabta wannan muridi nashi, hal balagha min ta'atihi ila al-hadd alladhi yastahiqu an yumnaha al-wilaya, wai shin ya ma kai da'ashi da biyayyar shi ta kai matsayin a iya bashi walitaka, ma'ana ai promoting nashi daga muridi ya zama shehi, a ce je ka saro kan ubanka. Kun fahimci jarabawar kuwa? Shin zai yi da'a ko ba zai yi ba? Ma'ana da bai yi da'a ba ta to bai kai matsayin wali ba, amma tun da ya yi da'a to kun ji usfurun wahidin kenan, ma'ana tsuntsun farko. Sai ya ce wasani, tsuntsu na biyu, an ya katula zalika nasrani, ya kashe wannan kirista, allazi hataka hurmata walidatihi iqaban lahu, kuma sai ya nufi wato ya kashe wannan kirista da ya keta alfarmar wato mahaifiyar shi wacce ya tafi yana zina da ita, iqaban lahu, wannan sai ya zama ukuba ga wannan kirista din. Ma'ana kun ga yanzu wannan yana nuna mana kenan abubuwa kamar guda uku, suna so su bayyana mana waɗannan waliyan sun san ilimin gaibi, kuma duk abinda kaga waɗannan waliyan sun aikata a zahiri ko da ya saba wa shari'a, ilimin shari'a, Qur'ani da sunna da abinda malaman farko suke akai, to wajibi ayi musu biyayya, ayi musu da'a, saboda akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa wanda ku awamun nasi ba za ku iya sani ba. Kun fahimci manufar kuwa? Dan gashi ya ce wa muridin tafi ka kashe ubanka, saro kan ubanka. Yanzu wannan kashe mutum ya kisan kai tukuna, ba wai ya kashe uban shi ba, a shari'ar musulunci haramun ne ko ba haramun bane? To amma ga shehin ya umurce shi kuma yayi wa shehin da'a, to amma da yake shehin yana da ilimin gaibi a wurin su, da'ar da yayi sai ta bayyana, ashe ba uban shi ya kashe ba wani ya kashe, da ya tafi yana zina da uwar shi. Ina fata mun fahimta. Malam yace wa yahkuna min amsali hadhihi alhikaya kaseeran, yace suna hikaito irin waɗannan misalai, waɗannan hikayoyi masu yawa. Malai yace li yubillu annasa, dan su batar da mutane, ko yu'abdilu al'amala bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallama, kuma suna yin haka ne dan su yi ta'dili, ma'ana su yi watsi da littafin Allah alqur'ani, aiki da alqur'ani da aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ma'ana suna yin haka ne dan su yi watsi da alqur'ani da sunna, da aiki da alqur'ani da sunna din. Malai ce unzur kitabi alhidayata alhadiya ila tariqa ko ila ta'ifati tijaniya, aje ka karanta littafi na mai suna alhadiyatu alhadiya ila ta'ifati tijaniya, mun yi isharar wannan littafi a karatuttukan da suka gabata. Ina fata mun fahimta. Malin ya ce wa hadhihi alhikayatu almal'una, kaga irin wannan hikaya, tsinanniyar hikaya, yabra'u minha Allahu wa rasuluhu, Allah da manzon Allah sun barranta daga irin waɗannan labarurruka na kunne ya girmi kaka, wa jami'ul muslimin, kuma dukkan musulmi sun barranta daga irin waɗannan kissoshi, alladhina ya'rifuna ma huwa al-islam, musulmin da suke suka san musulunci. Malai ce sawa'un, duk ɗaya ne waɗannan musulmin, kanu sufiyatan aw fuqaha, shin sufaye ne na gari, sufayen nan na farko, ko ku a malamin fiqhu ne, aw ahla hadithin, ko ku a malamai ne waɗanda suke bin tafarkin ahlul hadith. Dukkan waɗannan suna barranta daga irin waɗannan hikayoyi waɗanda suke na ƙarya, waɗanda ake dangantawa zuwa ga waɗannan shehunnai da kuma waɗannan waliyai. Malam yace faqad qala al-Junaydu rahimahullah, Malam Junaydu, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi, ya faɗi wa huwa sayyidu fa'ifa, alhalin yana daga cikin waɗanda suke shuwagabanni na wato asalin waɗanda suke dangantuwa zuwa ga sufaye na gaskiya. Kaji abin da yake cewa, amruna hadha, al'amarinmu, wannan al'amari namu, ya'ani tasawufa, yana nufin sufanci. Yace amruna hadha mabniyun ala arba'ati umurin, wannan umurni namu, wannan al'amari namu, wato ginanne ne akan al'amura guda hudu. Awwaluha, abu na farko, jama'a ku ji, sufaye na gaskiya, sufaye na Allah, ba waɗannan da suke cewa su ne ƴan ɗariƙun sufaye, ba dan akwai bambanci jama'a, sufaye daban, sannan ƴan ɗariƙun sufaye daban. ƴan ɗariƙun sufaye su ne ƴan ɗariƙa, sufaye kuma na gaskiya ba ƴan ɗariƙa bane. Ina fata mun fahimta. Ka je ka karanta littafin Ibn Taymiya Majmu'ul Fatawa da kuma littafin shi Fatwal Hamawiyyatul Kubra, ka je ka bibi karatuttuka da kasusuwan da Sheikh Abu Abdurrahman Al-Albani babban shehin mu ya karanta a wannan makaranta, kuma a wannan wato asalin tebur din. Ka je ka bibiya, zaka gane akwai bambanci tsakanin sufaye da ƴan ɗariƙun sufaye. Waɗannan da muke ji muke gani su ne ƴan ɗariƙun sufaye, in ka so ka iya kiran su da ƴan ɗariƙa mutlaqan, in ka so ka iya kiran su da ghulatul mutasawwifa ko ghulatul sufiya. Su kuma waɗancan waɗanda suke nagari sufayen Allah, irin su wato Muhammad ibn Khafifin, irin su Al-Harith Al-Muhasibi, waɗannan manya-manyan sufaye ne. Irin su wannan malami Junaidu jama'a, malamai ne sufaye, mutanen Allah, mutanen kirki. Idan kana karanta aqidunsu zaka ji ba bambanci da aqidar Ahlus Sunna. Ka karanta Fatwal Hamawiyya zaka ji aqidin da Ibn Taymiyya ya ɗebo daga gare su. Idan ka karanta kai kanka Ahlus Sunna wanda yake ba multazmi ba zai gyara maka zama. Ina fata mun fahimta. Malam Junaidu yace wannan al'amari namu na sufanci, ma'ana sufanci na gaskiya, mabniyun ala arba'ati umurin, ginanne ne akan al'amura guda hudu. Awwaluha, na farko, ittiba'u sunna, bin sunna. Kaji jama'a, kenan duk wanda yake cewa shi sufi ne to sai a kalla yana bin sunna, kuma bin sunna ba a baki ba cewa ai muna bin sunna, mu ne ahlus sunna. A'a, yaya al'amuranka ya kai komanka yake? Ina fata mun fahimta. Da haka jama'a kun ji ittiba'u sunna. Sannan na biyu sai yace wal wuqufu inda hududi shari'ati, da kuma tsayuwa akan iyakoki na shari'a. Duk inda shari'a ta ce kada a wuce, to ba ma wucewa. Inda shari'a ta ce a tsaya, to tsayawa miki. Ina fata an fahimta. Wa thaniha, na biyu daga cikin abinda al'amarin nan namu yake gina akai, aklul halal, cin halal. Wanda kaga duk abinda waɗannan ɗariƙu na sufaye suka gino akai shine cin haramun, aklu amwalin nasi bil batil, da zalunci da danniya. Ina fata mun fahimta. Sai su danne waɗanda suke na ƙasa da su, a tara kuɗi sai shehi ya kwashe. Ina fata mun fahimta. Shehi na sama ya cuci shehi na ƙasa, duk haka ake yi. Ai na jin ba da jimawa ba haka ta faru da wasu shehunne ko jama'a, da wani babban shehi wanda bugun zuciya ya kama shi kawai ya fadi ya mutu saboda wani shehi na sama ya cuce shi. Ai na jin kun san labarin ko? Waɗanda ba su sani ba su je su yi bincike. Allah ya kiyaye. Eh, Allah ya kiyaye. Wallahi jama'a, wannan yana daga cikin abin da suka ginu a cikin addinansu na ɗariƙa, aklu amwalin nasi bil batil. Aklu amwalin nasi bil batil. Kaji Junaidu yace bin sunna da tsayuwa a bisa wato iyakoki na shari'a, to sa'annan sai kuma cin abin da yake halal. A sa'ad da su waɗannan ƴan ɗariƙun sufaye jama'a suke haramta ma mutane neman kuɗi, a daidai lokacin zaka ga waɗanda suke neman kuɗi kuma cutarsu suke, tatsarsu suke yi. Da haka a gurinsu yana daga cikin aƙidunsu jama'a shiga kasuwa ma, to wannan yana rage ma mutum imani. Da haka in ta kama dole zai shiga kasuwa, sai kaga yana tattara kayan shi haka, ma'ana kada rigar shi ta taba tebur ɗinku, wato kada ya kwashi zunubi ya dawo gida. A daidai wannan lokacin kuma zaka ga yana tatsar wasu muridan shi na ƙasa, ana turo mishi kuɗi ta account, ana tara kuɗi yana kwashewa yana dannewa. Ka je ka bibi dukkan waɗanda suke danganta kansu cewa su shehunne ne a wannan ƙasar, ka je ka gani shin sun taɓa cire dukiyarsu waɗanda suka tatsa daga hannun muridansu, sun gina marakiz nasu waɗanda suke da'awa, koko a muridansu ne suke gina musu? Wannan wani challenge ne, wani ƙalubale ne, ka je ka bincika. Amma ka zo ka ga malaman sunna dukiyarsu suke cirewa, suna siyan filaye, suna gina makarantu, suna gina addini suna taimakon addinin Allah dukiyar su sun fifita addinin Allah akan yi wa kansu hidima waɗannan sune malaman Allah waɗannan sune abeban koyi waɗannan sune ya kamata musulmi su rika kwaikwayon dabi'un su jama'a shekara nawa ne Albani ya gina ma kan shi gida wata nawa ne watanni nawa ne shekara nawa ne amma kokarin shi ya zai a samar da makaranta ya zai a samar da wato markazi wanda zai zamto ya share ma musulmi hawaye amma babu irin yama didin da ba ai ba yana yawo gidan haya malami kamar shi amma ya gina ma kan shi gida yaki kaza jama'a haka akai ta yawo da waɗannan ko ba ai ba an yi to amma ka je kaga waɗannan shehunin gidajen su nawa a garurukan su da sauran garuruka zaka ga shehi a garin su yana da gidaje fiye da 50 gidaje anguwar su gaba ɗaya ya sai gidajen yana da gida a Abuja yana da gida a Kaduna duk wani state da ka sani yana da gida wannan jama'a shine abin da yake wato asalin sufanci da kuke yaudarar musulmi cewa ku kuna bin sufaye ne kaji abin da Junaidu yace aklul halal cin dukiya ta halal wa thalifuha na uku yace kaful adha ma'ana tare cuta ma'ana duk abin da zai cutar da al'ummar musulmi yace to mu hanyar mu al'amarin mu na sufanci to muna tare wannan abin wato kada ya afkawa musulmi ina fata mun fahimta ma'ana duk abin da zai cutar da musulmi to fadakar da su muke wayar musu da kai muke yi sai yace warabi'uha na hudu hamlul adha duk abin da ya sauka akan musulmi na cutar wato kokari muke mu dauke ma'ana can duk abin da yake na cutarwa ne to zamu katange shi ba zai isa ga musulmi ba abinda kuma yake kan musulmi na cutarwa to kokari muke mu dauke musu shi ina fata mun fahimta wa kala wannan wato asalin malami yace idza ra'aytum ar-rajula idan kuka ga mutun ya zamto ya tsiru fis sama yana tashi sama aw yamshi ala al-ma ko yana tafiya akan ruwa bale ce fala ta atabiruhu shay'an kada ku dauka shi wata tsiya ce ma'ana kada ku dauka wannan wata karama ce ko wannan wata mu'jiza ce ko wani abu makamancin wannan balle har ku dauka kashi zuwa ga matsayin da ba nashi ba shine ce fala ta atabiruhu shay'an kada ku dauka shi wata tsiya ce hatta tanzuru ila tamassukihi bil kitabi was sunna har sai kun duba tukuna yaya rukun shi da alqur'ani da sunna shin multazimi ne yana ruko da alqur'ani da sunna ko kuwa bai ruko da su in yana ruko da su to sai kuma a auna a gani shin wannan abu da ya faru ya zama khariqul lil ada shin ba tsafi bane shin ba bokanci bane ba rufa'ida bane sa'annan shin ba wato asalin khawariq shaytaniya bane ma'ana ba ta'asirin da shedanu suke haifarwa a hannun wasu bane ko su sani ko ba su sani ba idan har aka tabbatar ba daya daga cikin waɗannan bane to sai a ce wane wani abu ya bayyana a hannun shi da ya zamto khariqul lil ada mimma yadullu ala wilayatihi ina fata mun fahimta amma ku kiyaye da waɗancan sharuɗin ba boka bane ba dan tsubbu bane baya rufa'ido baya dabo to sa'annan ba ta'asirin shedanu bane dan shedanu sukan yi ta'asiri game da wani shi ma bai sani ba sai su bude mishi idanu sai su rika zuwar mishi a mafarki suna bashi wasu labarurruka ko su rika yi mishi wasu abubuwa waɗanda yake sun saba wa dabi'a sai su dauke shi su kai shi waccan kasar daga can su dauke shi su kai shi can akwai wanda labari ya zo mana jama'a ba boka ba ba kaza ba ba kaza ba amma sai a dauke shi a kai shi kasar Saudiya aikin haji kuma a dauko shi a dawo da shi ba a jirgin sama ba ba a komi ba amma aljanu ne shedanu ne sai dai kwanta ya rasu jama'a dan shi ya gaji kujerar malantar shi wata rana dan sai wannan aljanin da yake wa uban waccan hidimar sai ya bayyana ga dan yace amma kada ya ji tsoro muna tare da ubanka tun shekaru kaza dan haka kai ma za mu kasance tare da kai shikenan suka ci gaba da duk abubuwan da suke wata rana sai yake cewa dan amma fa akwai wani abu daya da ubanka yake yi mana dan haka idan kai mana to shikenan zamu ci gaba da zama tare da kai in ko baka yi ba to shikenan alakar mu ta yanke wannan da yace menene yace sujuda ce kwaya daya yake mana kullun rana sujuda ce kawai ita kadai za ka yi dan haka da rana ta fito ka dan yi ta ai ko minji daya ba za ka kai ba shi dan yake ba wasu labari waɗanda suka haɗu da ɗaya daga cikin malaman mu da yake ba labari a gurin service mana sun hada a gurin service yake ba shi labari mu kuma yake ba mu labari kaji sujuda ɗaya yake ma wannan aljanin shedan haka kawai zai maka hidima ba tare da wani abu return ba ba tare da ya batar da kai ba wallahi ba zai yi ba dan haka idan aka san ba boka bane ba kaza ba ba kaza ba to kuma sai a kalla shin wannan ba ta'asirin shayatin bane mana ba ta'asirin shedanu da aljanu bane yanzu gashi nan in ka shiga anguwanni duk zaka ga gashi nan abubuwa suna faruwa sai kaga ana ta layi a kofar gida wai wata mata a cikin gida tana bada magani abun mamaki sai kaga mata har da na ahlus sunna har da matan malamai wai suna layi tana bada labarin cewa annoba kaza za ta sauka a ɗebi icacen wato sai won bishiya kaza da na kaza a hada zai wannan maganin shikenan sai kaga ana layi a kofar gidanta kudin magani sai ta ce a naira 20 kacal zaka bayar naira 20 wata tsohuwa ta ce kai mai maganin nan akwai imani naira 20 take karba eh naira 20 take karba sun manta akwai mai kwandala shi kwandala ɗaya zai shi kwandala kuwa zaka bashi basu san da jahilcin su cewa wannan yana daga cikin sharuddan su aljanun ba basu sani ba jama'a haka aka dauko wani fa anan sabon garin mu jama'a anan sabon gari anan saman dogon bauchi boka ne jama'a haka ji aka dauko shi gari i gari har kaula haka ji aka dauko shi wai jikan shehu ne ka zo ka ga yadda ake turmutsu ana danne mutane suna jin ciwo anguwar kan anguwar daidai kan junction din cika yayi kwana da kwanaki akai wai yana bada magani wai yana warkarwa wai yana tayar da guragu yana warkar da makafi abinda suka ce kenan akai ta diban guragu da waɗanda kafafunsu suka shanye to inda fitinar take jama'a shine sai ya zamto idan yayi siddabarun shi kafar da ta shanye sai kaga ta miƙe dan haka wannan din sai ya miƙe ya tafi har gida sun manta cewa aljanu za su iya miƙar da irin waɗannan abubuwa amma da izinin Allah dan haka ya koma gida shikenan kafar sai ta dawo fata'udu kama hiya sai ta koma yadda take shikenan dama aljanu ne sun miƙar da ita mutane sun gani za a ci kuɗi shikenan ya koma gida shikenan sai ta ƙara lankwashewa shikenan wallahi jama'a wata abin akwai takeici jama'a ka zo kaga matan ahlus sunna matan da suka yi shekara 20-25 ana karatun matan aure jama'a amma da yake ba aqida ake karantarwa ba ka zo kaga duk suka watsar da karatu aka je aka cika ana ta karban magani sai a ce ka zo da roban swan water ka zo da naira 20 shikenan naira 20 sai ka shiga kuma mutum ɗaya bayan ɗaya yake shiga dan haka kana shiga sai ya ce to baka bulayi ba ka ba da cin hanci ne a wurin na gate mana na gate kuma suna kwasar raban su kenan mana cin hanci ka bayar akai bypassin naka aka shigo da kai sai ya ce koma wallahi wata tsohuwa ta dawo take ba da labari aka ce baba lafiya tace in ku rubu da ni lafiya tace dan iskan malami wallahi jama'a tsohuwa baba lafiya tace sai wani taba mun cinya yake yi dama shine abin jama'a dama shine sai wani taba mun cinya yake yi tace sai na tashi na kyale shi tsohuwa ce tazo take bada labari tana ta bibita ta je ta aje imanin ta a gurin eh to idan har waɗannan an san ba ta'asirin shedanu bane ko jama'a shikenan babu abin da zai hana wato wannan ya zama karama dan mu ahlu sunna ba ma inkarin karama ba ma inkarin wilaya muna inkarin abin da yake tsafi ne da bokanci da haka matsafi ne zai zo ya ta tsafi da sunan karama sai ya aje wata hula sai ya umurce ta ta tashi sama sai ka ga hula ta tashi ya aje wasu ya ce su rike sai ya ce su ta tashi da su sai kaga ta tashi da su kaman jirgi wannan tsafi ne wannan bokanci ne jama'a ko kaga mutun ya zarmaka wani abu a hancin shi ya kusa shigewa kusan tsawon wannan fensir din sai kaga sauran kiris ya shige wannan ba karama bace bokanci ne tsafi ne wannan tsafi ne ko kaga mutun yana tafiya akan ruwa shine magana da malam yake yi anan falata atabiruhu shay'an yace hatta tanzuru ila tamassukihi bil kitabi was sunna ku lura ku gani yaya rukun shi da alqur'ani da sunna wani daga cikin malamai yake bada labari na manta inda na karanta yake bada labarin cewa wani wali wai ya bayyana a garin su sai ya tashi ya tafi gurin shi ya ga to wai waliyin gaskiya ne ko na ƙarya ne yana zaune yana jiran shi sai ya fito da ya fito sai ya ga yayi kaki kakin majina ya tofawa alƙibla sai wannan yace kai wannan ba wali bane wanda bai da ladabi ma'ana alƙibla ma tofa mata kake ke adina ladabi adina adabin bai da shi yace wannan yaushe za a ce wali ne wannan ba wali bane ko yaudar mutane ake yi ka je ka ga waliyye mafi yawancin su ba su da ladabi ba su da adabi ka je ka kalli waɗanda ake da'awar waliyan ne ka je ka ga abubuwan da suke mafi yawanci tsafi ne duba ne rafa'ida ne da barbaru koyi suke yi jama'a mun fahimta da kyau kuwa Allah madaukakin sarki ya kiyaye dan haka malam yace wa qad allafa al-imamu Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah kitaban sammahu al-Furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan yace an san babban malami Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani ya wallafa littafi mai suna al-Furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i ash-shaytan ma'ana wannan littafi rabewa ne tsakanin waliyan wato Allah mai rahama da kuma waliyan shedan dama mu ba ma inkarin waɗannan waliyai ne amma fa waliye ne na shedan ina fata mun fahimta waliye ne na shedan kuma akwai waliyan shedan kamar yadda akwai waliyan Allah madaukakin sarki mai rahama to wannan littafi malam ya rubuta shi ne dan ya tantance ma tsakanin waliyan gaskiya waliyan Allah mutanen kirki da kuma waliyan waɗanda suke wato asalin shedan ne wannan littafi jama'a babban shehi mu ya fara karanta shi ina jin yayi kasusuwa hudu ne ko wani abu makamancin wannan wato Allah madaukakin sarki ya mishi rasuwa Allah ya gafarta mishi an samu malam Musa ya ci gaba da karantar da wannan littafi dan haka muna ishara zuwa ga ƴan uwa muna fadakar da su lallai su lazumci waɗannan karatuttuka kansu zai waye musamman game da waɗannan waliye da ake dagawa ake tatallar su ana danne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle waɗannan karatuttuka zai wayarwa da musulmi kai dan su fahimci waliyan gaskiya kuma su fahimci waliyan wato waɗanda suke na shedan ne ina fata mun fahimta a daidai wannan gaba zan dan yi mana isharar wasu littafai jama'a wanda ya kamata a ce daliban ilimi su neme su karanta daga ciki ga wani littafi na shi dai Ibn Taymiyyah din mana banda wancan wannan kuma wani littafi ne nashi wanda asali wato bahasi ne daga cikin wato babban littafin shi Majmu'ul Fatawa bahasi akan karamomi da mu'jizat da waliyai sai aka samu su malamai suka wato asalin dauki littafin bahasin suka ware sai suka yi tahqiqi sai suka buga shi ina fata mun fahimta da haka ga littafin al-mu'jizat wal karamat wa anwa'u khawariqil adat wa manafi'uha wa madarruha al-mu'jizat wal karamat wa anwa'u khawariqil adat manafi'uha wa madarruha gashi ta'alifu shaykh al-islam taqiyuddin ibn taymiyah tahqiq abi abdullah muhammad ibn imam gashi mahmud ibn al-imam da haka ya kamata ka nemi wannan littafi yayi bayani kware da gaske game da menene bambanci tsakanin al-mu'jizat da karamat da kuma khawariqul adat menene amfanin su menene cutarwar su to sannan akwai littafi da shi Ibnu Taymiya din ya rubuta littafin shi mai suna an-nubuwat an-nubuwat juz'i guda ne haka to sannan ga wanda littafi jama'a littafin al-amiru san'ani malami kuma basarake al-insaf fi haqiqati al-awliya wa ma lahum min al-karamati wal-alfaf wannan littafin ya kamata ka neme shi al-insaf fi haqiqati al-awliya wa ma lahum min al-karamati wal-alfaf gashi ta'liful amir muhammad ibn isma'il as-san'ani to sannan ina maka ishara a matsayin ka na dalibin ilimi ka dauki littafin al-imam al-lalika'i wato karamatul awliya idan kana da littafin al-imamul lalika'i in kana da mai mujalladi biyu to akwai littafin karamatul awliya'i a ƙarshen littafin duk da an samu wasu malamai sun dauki littafin wato sun ware shi daban sun buga shi da wato littafin na shi afwan jama'a barne mana ishara zuwa ga littafin gashi nan malam dan mi ko mana gashi jama'a sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a na al-imam al-lalika'i wannan littafin in kana da irin wannan bugun mai mujalladi biyu to ka dauki mujalladi na biyun daga karshe akwai littafi wanda wato asalin shi ya rubuta na musamman game da abin da ya shafi karamatul awliya'i ina fata mun fahimta najin kaga daidai gurin ma kenan gashi inda ya kawo al-juz'u gashi jama'a juz'in shi na hudu al-juz'ur-rabi gashi sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a min al-kitabi was sunna wa ijma'i as-sahaba wat tabi'in wa man ba'dahum gashi al-juz'ur-rabi in kana da wannan littafin ka je ka neme shi ka karanta yana da matukar muhimmanci dan haka mu ba muna inkarin karamomin waliyye bane waliyye suna da karamomi kuma ba muna inkarin waliyye bane akwai waliyye kuma in kana so ka gane karamomin waliyye na gaskiya ka karanta littafan sunna ka karanta sahihul bukhari ka karanta sahihul muslim sannan ka karanta nan kurkusa kasa littafin riyadus salihin akwai babi na musamman da ya ware game da karamatul awliya'i ya kawo hadisin sa'ad dan abi waqas da wasu hadisai da wasu asar dan haka in kana son cikakken bayani ka karanta wannan littafi zaka ji ya kawo maka tun daga cikin al'ummomin annabawa da suka gabata da farkon wannan al'umma cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su yana ta kawowa da riwayoyi waɗanda suke ingantattu ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu da haka jama'a kun ji malam sai ya ci gaba da cewa wa hakali thiqa as-sadiq as-sayyid muhammadun al-mu'adhdhin wa kana min a'yani tuqwan المتمسكين بالسنة بعدما دعوت الناس إليها من سنة 61,300 إلى سنة 66,300 يجي وندق تكين واتو أصلا أبو كينا كما أمن تتو أقولينا بسنة السيد محمد المؤذن يندق تكين من يمن يمع لمن قرن تطوان كما يندق تكين ما لم يوطن دسكير كده سنة ba'da ma da'autun nas ilaiha yace bayan na je wannan gari na kirayi mutanen wannan gari ma'ana na karantar da su ne musu wa'azi na zauna cikin su min sanata 61,300 tun daga shekara ta 1361 ila sanata 66,300 ma'ana har zuwa shekara ta 1366 ma'ana shekara biyar yayi a wannan gari tare da wancan ina fata mun fahimta to wancan aboki na shi yake cewa haka ya bashi wata hikaya wani labari inna majzuban ce cewa an samu wani al-majzub tababbe yace wane ne al-majzub indahum yace al-majzub indahum huwa alladhi faqada aqalahu shine wanda ya rasa tunanin shi ya rasa hankalin shi mahaukaci ma'ana an samu wani mahaukaci wasara yamshi uryanan ma'ana wanda ya haukace yana tafiya tsirara wala yataqayyadu bi shay'in min al-ibada baya yin wata ibada daga cikin ibadodi wala min al-muru'a kuma baya taqaituwa da dabi'u na mutunci ma'ana mahaukaci kawai malan yace wa hadha indahum kaga irin wannan a gurin su su sufaye waɗanda suke ghula ɗan dariku mu'azzamun ana girmama su min kibaril awliya ai suna ma daga cikin manyan waliyai alladhina jazabahumul haqq ila hadrati mahabbatihi lahum wato wanda Allah madaukakin sarki ya asalin ja su zuwa ga hallara ta kaunar shi biduni ibadatin amma ba tare da ibada ba ina fada mana ne kamar yadda suke fadi dan language din su ne yana daga cikin usul din su hallara ina fata mun fahimta wa yuqassimuna al-awliya dama dai su suna karkasa waliyai ila majzubin wato akwai waliyin da yake majzub tababbe wa salikin sannan kuma akwai wanda yake salik majzub shine wanda tabuwar ta sa be ibada be bautar Allah shi kuma wannan salik yana bautar Allah kuma yana karkata zuwa ga ilimin hakika malan yace fasaliku huwa alladhi yasluku tariqata washari'a wato waliyi wanda yake asalik shine wanda yake bin tafarki na dariƙar tijaniya ko dariƙun su wato washari'a kuma yana bin tafarki na shari'a kaga a gurin su dariƙa daban shari'a daban ina fata an fahimta wa yu'addil wajibat kuma yana idar da wajibai yana yin salloli na farilla azumi ma yana yi wan nawafil kuma yana yin nafil fili hatta yasila ila alwilayati ala yadi shaykhin min shuyukh mutasawwifa har sai ya kai matsayi na wali a hannun ɗaya daga cikin shehunnai waɗanda suke wato asalin ɗan dariku malam yace wannan wani dan ƙarin bayani ne sai yace wancan malami haka ya bani labari cewa inna majzuban an samu wani tababbe an fahimta yace akhbarani ko haka ne ko anna majzuban wa majzubatan ma'ana wasu tababbu biyu namiji da mace mahaukata kana fi madinati tubwan sun kasance a wannan gari birnin tubwan yamshiyani fil aswaqi uryanaini ma'ana uryanain ko sun kasance suna tafiya a cikin kasuwa tsirara dan dama ayan ce mahaukata ne an fahimta amma kaga a gurin waɗancan to waɗannan waliyai ne suna tafiya tsirara a cikin kasuwa wayatakallamani bikalamin la yufham kuma suna irin wasu maganganu waɗanda ba a iya fahimta wa fi yawmin min al-ayyam malan yace a wata rana wasabal majzubi ala al-majzuba mana sai aka samu wannan al-majzub mahaukaci wasaba ala al-majzuba sai ya turmushe wannan mahaukaci ya fi wasat suki a tsakiyar kasuwa ya turmushe ta fa abja'aha ya danne ta wazana biha yayi zina da ita wannasu yanzurun mutane suna kallon su walam yastati' ahadun an yambusa bibinti shafatin ma'ana ba a samu wani cikin mutane ko furuci ma'ana ko motsa leban shi bai bai ce komai ba ana ta kallon su har sai da ya gama zina da ita malai ce bal akhadhum ru'bun wa khawfun mutane sai furgici da tsoro sai ya kama su azimun mai girma wa ta'awwalu zalika sai suka fassara wannan abu da ya faru ala anna amran aziman sayahduth wai cewa wani babban al'amari zai faru tun daga wani wali a kasuwa ya turmusha wata yayi zina da ita to akwai babban al'amari da zai faru kaji fassarar da suke wa ba'da zalika bi ayamin bayan yan kwanaki da faruwar haka in hazamal jayshul maghribi amama al-isbaniyina hatta dakhala al-isbaniyuna tubwan yace sai aka samu sojojin yammacin wato sojojin turawa suka shigo wato suka rusa sojojin isbaniyana wato isbaniyawa wato na waɗannan wato sojojin wannan ƙasa ta tubwan hatta dakhala al-isbaniyuna tubwan afwan sojojin su suka rusa sojojin wato asalin maghrib mana wannan garin kenan har sai da waɗancan sojoji suka shigo suka wato suka shiga garin Tubwan wastaulau alaiha suka mamaye ta mulkin ta ya koma hannunsu sai malam yace fa fassaran nasu zalika zina alladhi waqa'a bainal majdhubi wal majdhuba bistila'il isbaniyina ala Tubwan sai mutane suka yi ta fassarawa cewa ai wannan zina da ta faru tsakanin wannan tababbe da tababbiya wai wannan fassara shine bistila'il isbaniyin wato waɗannan sojoji ne isbaniyawa sun mamaye garin Tubwan ma'ana shine fassarar Allah ya sa kun fahimta ma'ana kamar wani aiki ne da wasu waliyan Allah suka yi da ke nuni akan wani abu da zai biyo baya Allah ya sa jama'a kun fahimta kale ce fa hal mithlu ha'ula'i muslimuna haqqan wai waɗannan masu irin wannan fassara wai waɗannan ma musulmi ne kuwa na gaskiya yardallahu dinahum wa aqidatuhum shin musulmi ne waɗanda Allah ya yarda da addinin su da aqidar su wa yansuruhum ala a'da'il islam kuma shin musulmi ne waɗanda Allah zai taimake su akan ƴan adawar su nan waɗanda ba musulmi ba malam yace ala la ina waɗannan ba musulmi bane na gaske ba musulmi bane waɗanda Allah ya yarda da addinin su da aqidar su thumma la yace ba musulmi bane da Allah zai taimake su yace fa Allahu ta'ala yaqul Allah madaukakin sarki cewa yake inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya lallai mu muke taimakon manzannin mu kuma mu muke bada gudunmawa ga waɗanda suka yi imani tun anan duniya wa yawma yaqumul ashhad kuma mu muke taimaka musu a ranar alqiyama ranar da shedu za su tsayu malai yace wa qala ta'ala fi surati safat Allah ya fadi a cikin surati safat Allah yace wa inna jundana lahumul ghalibun kuma rundunar mu inji Allah lallai su ne masu rinjaye malai yace wa man balaga fil jahl bil islam ila zalika al had yace kaga duk wanda jahilci ya kai shi ma'ana jahiltar musulunci da asalin musulunci ya kai shi ila zalikal hadd zuwa ga wannan haddi zuwa ga wannan matsayi fa hasha lillahi an yakuna minal mu'minin malai yace pau ba zai taba yuwa ya zama cikin mu'minai ba wa an yastahiqqa an-nasr 'ala al-kafirin kuma pau ba zai cancanci Allah ya bashi nasara akan waɗanda suke kafirai bane malaiki wallahu subhanahu wa ta'ala yubayyin lana ma'ana manhum awliya'uhu bayanan shafiyan wafiyan yanzu dai kaji duk khurafat din waɗancan ko jama'a kaji duk shirman su da hayaniya da dirkaniya na fassarori da suka yi wa waliye ko to yanzu zaka yi tambaya ka ce wane ne waliyin gaskiya mecece alamar walitaka kun fahimta da kyau jama'a yanzu kaga duk waɗannan fa malan abin da yasa ya kawo su wallahi jama'a ba ya kawo bane dan cin mutunci ba ya kawo bane dan ai dariya mu ma ba muna karanta bane dan a karanta a more a ci uban suwana ba haka bane manufar mu jama'a manufar mu ita ce dan nasiha dan akwai wasu musulmi waɗanda yake musulmi ne amma wallahi ba su san waɗannan mutanen mayaudara bane ba su sani ba suna da buƙatar irin waɗannan fadakarwar ina fata jama'a mun fahimta Allah ka tsare mana imanin mu malam yace wallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki mai sarki da daukaka yubayyinu lana yana bayyana mana ma'ana manhum awliya'uhu yana bayyana mana wai suwane ne waliyan shi bayanan shafiyan wafiyan yana mana bayani mai warkarwa wafiyan bayani mai gamsarwa cikakken bayani wa qala ta'ala fi surati yunus Allah ya ce a cikin surati Yunus ala jama'a ku saurara inna awliya Allah lallai waliyan Allah sune la khawfun alaihim wadanda suke babu tsoro akan su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba ma'ana la khawfun alaihim babu tsoro babu firgici akan su a ranar alqiyama ba za su samu kansu a hali na dimuwa ba da firgici da razana a kiyama to ba za su samu kansu a wannan halin ba
wala hum yahzanun, kuma ba za su yi bakin cikin abinda suka bari a duniya ba. Ya'ya, dalibai, malamai da makarantu, abinda za su bari a duniya ba za su yi takaicin to ya tafi lahira zai bar abu kaza ba, ma'ana sadda ya zo mutuwa ba zai bakin ciki ba. Sannan idan ya tafi lahira ba zai samu kanshi a cikin firgici da tsoro da razana ba. Wannan shine waliyin Allah. Ina fata jama'a mun fahimta. Ka karanta waɗancan ayoyin na suratu Fussilat ko Shura da Allah yake cewa innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Allah ya ce kaga duk waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka ce sun tsayu akan imani da Allah, suka yi istiqama, basu ridda ba, basu jada baya ba, basu sauya sun bar abinda suke akai ba, suka tsayu Allah ya ba su istiqama. Allah ya ce tatanazzalu alaihimul malaika, mala'iku za su rika sauka zuwa gare su lokacin mutuwa. Da haka a lokacin da ya zo mutuwa sai mala'iku su sauka gare shi, suna yi mishi bishara, suna cewa Allah ta khafu, kada ku ji tsoron abin da za ku tarar a lahira, ba ku cikin firgici a lahira, wala tahzanu, sannan kada ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya, wa abshiru, kuma mune muku bishara, bil jannati allati kuntum tu'adun, da aljannar nan da aka yi ta muku alƙawari cewa in kuka yi kaza za a saku, in kuka yi kaza za a baku. Allah sai ce nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kaji waliyan Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kamar kai tambaya kace to su wane ne waɗannan? Allah ya ce su ne allazina amanu, waɗanda suka yi imani da Allah, wa kanu yattaquna, kuma su ne waɗanda suke jin tsoron Allah, suke kula da dokokin Allah. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah, suna da wata bushara ta gari, bushara mai faranta rai, bushara mai sanyaya idanu, fid dunya tun anan duniya, wa fil akhirah, sannan suna da bushara a lahira da shiga aljanna. Allah ya ce la tabdila li kalimatillah, ba wanda ya isa ya sauya kalmomin Allah, umarnin Allah ba wanda ya isa ya canza. Zalika huwa alfawzul azim, Allah ya ce zalika, kaga wannan matsayi da Allah ya ba su, huwa alfawzul azim, shine rabauta wanda yake mai girma. Kaji wannan ayar ta bayyana mana su wane ne waliyan Allah, waɗanda suke da imani kuma waɗanda suke da tsoron Allah. Ina fata mun fahimta. Da haka malamai suke cewa waliyi shine man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan, duk wanda ya zama mu'mini mai tsoron Allah to wannan waliyin Allah ne. Ina fata mun fahimta. Dan haka idan ya zamto kana da imani, imani ba a baka kadai ba, imani ba irin imanin karatun ƴan Islamiya ba. Ina fata mun fahimta, ma'ana sanin kalma da jumla ba tare da sanin fassara ba, da an taba ka kace kai imani, amma me imani baka sani ba. Imani bi kulli tafasilihi jama'a, imani da Allah, da ma'anar imani da Allah duka, imani da akwai Allah, imani da sunaye da sifofin Allah, imani da kadaita rububiyya da uluhiyya ga Allah madaukakin sarki, imani da sunaye da sifofin Allah. To sannan duk yana daga cikin ma'anar imani, imani da manzannin Allah, da littafan da Allah ya saukar, imani da mala'ikun Allah, imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri, imani da ranar alkiyama, da tafasil na dukkan waɗannan shine ma'anan allazina amanu. Da haka ba wai kawai kace nayi imani da baka ba, ai ni mai imani ne. Jama'a mun fahimta da kyau kuwa? To sannan wa kanu yattaquna, kuma suna kiyaye dokokin Allah. Ma'anan takawa shine ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi. Dan dama ka'ida in aka kawo at-taqwa kadai a Qur'ani akai shiru da sunna, to tana dauke da ma'anar wato ita kanta kalmar, ma'ana kula da dokokin Allah da kuma aikata da'a ga Allah. Ina fata mun fahimta. Kamar yadda idan aka kawo ta da dayan kalmar aka ambaci takawa, aka ambaci albirru, to at-taqwa sai ta dauki ma'anarta ta kula da dokoki da iyakokin Allah. Albirru kuma sai ya dauki ma'anata da'a da biyayyar Allah. Ina fata mun fahimta. To idan aka ambaci at-taqwa akai shiru ita kadai, to ana nufin ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi. Ina fata mun fahimta. Haka in aka ambaci da'a, to ana nufin ittiba'ul awamir wajtinabun nawahi. In ko aka hada su wuri guda, to kowace sai ta dauki ma'anar ta. Ina fata mun fahimta. Ma'ana kalimatani, idza jtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ina fata mun fahimta. Da haka jama'a kun ji waliyin Allah, malam yace fa akhbara subhanahu anna al-iman wa at-taqwa. Allah mai tsarki sai ya bada labarin cewa lallai imani da tsoron Allah sharqun fi wilayatihi, wannan shine sharadi na ka zama waliyin Allah. Wa anna awliya'ahu lahum alamatun, kuma Allah ya bada labari cewa waliyan shi suna da wasu alamomi da ake iya gane su da shi. Minha, daga cikin su akwai al-bushra fil hayati dunya, bushara tun daga nan duniya. Mecece bushara? Malai ce bushara bin nasri wa ta'ayidi wal istiqama, ta hanyar ba su nasara akan duk abin da suka tasa a gaba. Wa ta'ayid, da karfafar su. Wal istiqama, da kuma tabbatar da su akan addinin gaskiya har su hadu da Allah. Kaga wannan, to ita ce bushra jama'a. Dan haka istiqama abu ne mai matukar muhimmanci. Dan duk ibadar da ka gama yi a duniya, idan ka mutu a akasinta, to akan wannan akasin Allah zai tashe ka a ranar alkiyama. Dan haka jama'a, lallai ne mu roki Allah istiqama, mu roki Allah sabati, mu rika addu'a, muna tadarrui, muna kankan da kai ga Allah. Wannan aqida jama'a, wannan addini da muke akai, Allah ya dauki rayuwar mu akai jama'a. Mu rika yin addu'a, saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin Muslim da Imam Ahmad, riwayar Anas da Muawiya, annabi yana addu'a yana cewa Allahumma musarrif alqulub, sarrif qulubana ala ta'atika. Wata riwaya, Allahumma muqallib alqulub, sabbit qalbi ala dinika. Ashe in annabi yana yi, ni da kai da sauran gamagarin musulmi ya kamata mu rika yin irin wannan addu'ar jama'a, saboda Allah ya bamu istiqama, ya dauki rayuwar mu akan asalin addinin musulunci. Ina fata jama'a mun fahimta. Dan al-ibratu bil khawatim, abinda ka cika akai da shi Allah madaukakin sarki zai maka hisabi. Ku tuna da hadisin Abdullahi dan Mas'ud, hadisin da annabi yake cewa inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi 40 yawman nutfa, har zuwa inda yake cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi amali ahli aljanna fayadkhulaha. Aina san mun tuna da wannan hadisin? To wannan hadisin yana da matukar ban tsoro. Dan haka musulmi mu rika addu'a, mu rika fatan Allah ya bamu istiqama da tabbata da sabati akan abin da muke akai na addini. Dan mu tuna da waɗancan ayoyin, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, kaga qalu rabbuna Allahu, kaga imani kenan, thumma istaqamu kaga istiqama kenan, tatanazzalu alaihimul malaika, ko kuma la khawfun alaihim wala hum yahzanun, falidhalika fad'u wastaqim kama umirta. Cikin Hudu Allah ya ce wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tabghaw. A cikin Jinni Allah ya ce wa allaw istaqamu ala at-tariqa la asqaynahum ma'an ghadaqa. A cikin hadisi kuwa annabi yake cewa, hadisin Abdullahi Thaqafi yake cewa da annabi, qul li fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka ko ghayrak. Annabi sai yace qul amantu billahi thumma istaqim, kace kai imani da Allah kuma kai istiqama akan imanin. Allah ka bamu istiqama. Malam yace wal ijtima'u ala kalimati alhaqqi wal jihad fi sabilillah, alamar wadannan waliyan bushra da Allah madaukakin sarki yake gabatar musu a nan duniya ta hanyar ba su nasara da karfafa da tabbatar da su akan istiqama, daga cikin wannan nau'i na bushra malan yace akwai al-ijtima'u ala kalimatil haqq haduwa akan kalmar gaskiya wal jihadu fi sabilillah da kuma jihadi dan daukaka kalmar Allah da dukkan nau'o'in shi karantarwa ne dibar dukiya ne ka baiwa musulunci da musulmi a jihadi ne na bigin buga gaba da kafirai wannan dai jid jihadi ne wanda Allah yake tabbatar da waliyan shi masoyan shi akan gaskiya sannan kuma ya tabbatar da su a tafarkin jihadi dan daukaka kalmar shi wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar da kuma umarni da kyakkyawa da hali da mummuna ma'ana duk wannan yana daga cikin siffofin waliyan Allah yana daga cikin bushra da Allah ya sanya a matsayin alama ta gane waliyan Allah fil hayatid dunya walidha qala huna subhanahu da wannan dalilin ne Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar da muke fassarawa Allah yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani ayyata wallahum da'iman a koyaushe Allah yana jibintan al'amarin su yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur yana hidda su daga duhai na bata da shirka da kafirci ya kai su ilan nuri zuwa ga haske na imani da musulunci ai fi hayatihim ad-dunya wal fil akhirah a cikin rayuwar su ta duniya za su rayu a cikin haske na musulunci da imani a ranar alqiyama za su rayu a cikin haske kuma Allah zai saka su a aljanna Allah ka sa mu a aljanna Allah yace wal ladina kafaru amma kaga waɗanda suka yi kafirci awliya'uhum waliyansu sune at-taghut sune shaydanu ay ash-shayatin sune shaydanu yukhrijunahum suna hidda su minan nuri daga haske na imani da musulunci ila dhulumat su kai su zuwa ga duhai na bata Allah ya ce ulaika kaga irin waɗannan ashabun nar ma'ana waliyan shaydan to kaga waɗannan sune ƴan wuta sune ashabun nar Allah ka tsare mu in suka shiga wutan hum fiha khalidun za su dawwama za su tabbata a cikin ta ba za su fita ba jama'a kun ji fassarar wannan ayar ma'ana menene ma'anar wali yanzu kun ji ma'anar wali ta gaskiya ko kun ji kuma waliye ɗan jabu ina fata ai dun mun fahimce su yanzu kuma mun dan fahimci wasu ɗan qawaid da bawabid da za su iya bayyana mana su ko to kuma malam sai ya ƙara biyowa baya da fassara asalin ayar da yake fitar mana da fa'idar nan ta wato asalin biyar ina fata mun fahimta malai ce alfa'idatu sadisa fa'ida ta shida fa'ida ta ƙarshe mahajjatu ibrahim linamrud wannan jayayya wannan muqabala da annabi ibrahim yayi da wannan sarki mai suna lamrud ai nayi mana isharar cewa bai tabbata a cikin wani nassi qat'iyyu thubut cewa namrud shine sunan wannan sarkin ba bai tabbata ba jama'a inna ma malaman tarihi ne suke bayyanawa irin su Ibn Kathir a cikin Bidaya wa Nihaya da su Zahabi a cikin Tarihul Islam da irin su Muhammad ibn Ishaq a cikin littafan su ina fata mun fahimta haka dai suke ambatawa amma dai bai tabbata ba malin yace mahajjatu ibrahima linamrud maliku babila ma'ana wannan jayayya da annabi ibrahim yayi da wannan sarki na garin babila kaga wannan tabbatar da sunan garin shi ma bai tabbata ba jama'a ina fata mun fahimta malin yace kaga wannan muqabala kaga wannan jayayya hiya min al-ayati dallati ala tauhidir rububiyya wannan yana daga cikin ayoyi dake nuni akan tauhidin Allah madaukakin sarki tauhidir rububiyya ma'ana tauhidin kadaita Allah ina fata mun fahimta kadaita Allah da halitta kadaita Allah da rayarwa da kashewa kadaita Allah da azurtawa da talautawa ina fata an fahimta malan yace wa ayatul kursi nafsuha ita kanta ayatul kursi mushtamilatun ala tauhidil ibada ita ma tana tattare da bayani game da kadaita Allah game da bauta a bautawa Allah shi kadai ba tare da ana hadawa da wani cikin gumaka ko annabawa ko mala'iku ko aljinu ba malan yace wannan fa'ida a cikin wannan aya tana nan fi qaulihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki da Allah yace Allahu la ilaha illa huwa Allah babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kaga wannan ayar tana nuni akan tauhidul ibadati ko kace tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya dade ne sannan yace ita kuma ayar har wa yau tana nuni ala tauhidir rububiyya akan tauhidir rububiyya fi ma ba'da zalika ma'ana bayanan da suka biyo bayan haka ma'ana dai duk bayanan da suka gabata waɗannan ayoyin gaba ɗaya jama'a a dunkule sakonnin da suke karantar da mu suna karantar da mu tauhidin wato musulunci ne da aqida ta musulmi wannan ne ta sa jama'a da yake hajar mu a karan farko ita ce aqida ai na jin duk an san wannan jama'a aqidar mu wato ita ce gaba duk wani abu bayan ta yake zuwa aqida ita ce awwalan dan da ita manzon Allah ya fara sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan haka duk da'awar ahlus sunna salafiyuna to tana farawa da aqida ne kuma tana baiwa aqida muhimmanci kwarai da gaske saboda dukkan aikin da ka mutu kana yi duk bautar da ka aikata ga Allah matukar baka da aqida to waɗannan ayyuka naka gaba ɗaya batattu ne Allah madaukakin sarki ba zai baka lada ba kai asarar ayyukanka da rayuwarka kuma wuta zaka shiga a ranar alkiyama wannan ne tasa kamar yadda nake fadi a kullum a sa'ad da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da aqida annabi ya fara da'awar shi da tauhidi annabi ya fara ka je ka bibiyi suwar al-makkiyya ka je ka ji wani sako suke dauke da shi a cikin alqur'ani da annabi yayi wa'azi yayi wa'azi sai mushrikai suka ce aja'alal alihata ilahan wahida yanzu nan duka waɗannan allolin wana na da gunki wana na da nashi wana yanzu duka yanzu a rusa su ya zama abautawa kwaya ɗaya kuma kwaya ɗayan ba na wani ba naka kai Muhammadu suka ce inna hadha la shay'un auja wannan abu ne na ban mamaki ina ma dai ka ce to wani lokaci abauta manamu wani lokaci a rika raba kafa ana bauta manaka suratu sad sura ce makkiya ka ji da abin da annabi ya fara tauhidi da aqida jama'a wannan ne ta sa muka tsaya game da waɗannan ayoyin muka yi ta waɗannan karatutuka saboda yana da matukar muhimmanci a san ka a san cinikinka ina fata mun fahimta Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a ga karatu yayi karatu lokaci yayi sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe insha Allah za mu tashi kai tsaye kan aya ta gaba ita ce ayar da Allah ya ce aukal ladhi ko marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha har zuwa karshen wannan aya mune ma kowa fatan alkhairi Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna muna roƙon Allah madaukakin sarki abubuwan da muka fadi ne daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kure saboda karancin ilimi ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ka gafarta wa shehin malamin mu albani Allah ka kai haske kabarin shi muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka haskaka kabarin shi da shi da na iyalin shi Allah ka saka su a aljanna ka nisanta su daga wuta Allah ka tsare wato waɗannan makarantu da dalibai da iyali da malam ya bari Allah ka sa musu albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkan sharrin da ke tinkarar su Allah ka kiyaye su daga shi muna roƙon Allah ka zaunar da arewacin Najeriya lafiya Allah ka zaunar da musulmi lafiya Allah ka kiyaye musulmi daga dukkan sharri Allah ka hada su daga dukkan wato da dukkan alkhairi Allah ka san bukatocin mu Allah ka biya mana muna roƙon Allah ka saka mu aljanna ka nisanta mu daga wuta da wannan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.